get me Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere, feel the love of the season wherever you are. On the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow, let it be Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista duk fadin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar ta Kirsimeti shekara ta 2024 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da wannan shiri da ke ba 'yan uwa maza da mata da ke zaune a kasashen waje damar sada zumunci a wannan rana.
Allah sa duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Krismasi ga 'yan uwa.
Merry Christmas and Happy New Year.
Let it be Christmas, Christmas everywhere.
The Sudana Jacinth Larry Mamben. Ina gaida iyali na Jeremiah Useni. Ina gaida iyali na Philip Temlong. Ina gaida iyali na Ayuba Bigun. Ina gaida iyali na John Temlong. Ina gaida iyali na Nanjo Temlong. Ina gaida iyali na Niger Temlong. Ina gaida iyali na Wangfa Temlong. Ina gaida iyali na family Temlong. Ina gaida ayana family na Fali Mamben Duka. Ina gaida pastocinmu wadanda suke aikin Ubangiji. Ina gaida malamai na makaranta na Salaba Private School, and yara na wadanda suke student dawa. Ina gaishe su. Ina gaida iyali na Banfa Yarnap. Ina gaida iyali na Vidi Sanda. Ina gaida iyali na Gambo Yirime. Ina gaida iyali na Dala. Ina fata Ubangiji Allah zai sa za mu gama Christmas na lafiya a cikin sunan Yesu.
Ni Caroline Lambda, ina gaida Sarah Lambda, ina gaida Friday Lambda, ina gaida Jesse Lambda, ina gaida Nehemia Barnard daga Limon, ina gaida Jonah Nanbu daga Turaki, ina gaida mutane Mundum duka, ina gaisuwa babanmu daga Mundum Pastor, ina gaida uwar mutanmu. Ina gaida duka yara na Otana Nancy, ina gaishe ta. Ina gaida Sarah Lambda. Ina fata a gama Christmas lafiya.
Sunana Dr. Patrick Dakum, kuma ina zama ne a Laurel. Laurel kuma tana jihar Maryland a United States of America. A lokacin Christmas kamar haka ga gaisuwa na ga jama'a, musamman dai iyalin da suke iyalin Dakum. Akwai kanina John Dakum da Lois da matarsa, ga kuma Nuhu Dakum da matarsa Grace, ga kuma Ima Dakum da matarsa Nandi. Ina gaida kuma Samuel Dakum, Samu Dakum da matarsa Prinar. Ina so in gaida Victor Dakum da matarsa Bumi, da kuma sauran iyalin Dakum gaba ɗaya. Ina kai muku gaisuwan Krismeti. Haka nan kuma ina so in kai da gaisuwana zuwa ga surukaina, wato family na Loda Nyam Gang, Bulos Gang, Timothy Gang da sauran duk iyalin da suke surukaina da suke gang family. Ina kuma kawo gaisuwa na Krismeti ga ƙungiyar da ta taimaka ta rayar da ni a cikin ruhaniya, wato Christian Couples Fellowship, Board of Trustees ɗinta, kuma shi Reverend Dr. David Pofi da matarsa Gerta da kuma sauran waɗanda suke esco da trustees na Christian Couples Fellowship. Hakanan kuma na kai gaisuwa na ga iyali na wurin aiki na wato Institute of Human Virology Nigeria. Zan kira suna guda kawai, wato shi Chief Operating Officer namu da Managing Director, wato shi Dr. Charles Olalekan Mensa. Na so in kai gaisuwa gare shi da kuma iyalinsa. Hakanan kuma group na wato da muke tafiyan siyasa tare, wato Consolidation Movement, ina son kai musu gaisuwa. Ga kuma abokaina suna nan da yawa, su Aminu Zang, su Ayuba, su Longmu, Tom Ed, Jummai Musa, su Taple, su Alhaji Ayasham, suna Ahmed, su Grace Abdu, yaran su Bilkisu Labaran, da ƴaƴansu, da su Gukut family, da sauransu dai duka. Na kawo muku gaisuwan Christmas. Barkanmu da Christmas.
Gaisuwan Krismeti daga Briska Das zuwa ga dukkan iyalin Gata da iyalansu, jikokinmu da tattaɓa kunne duka. Gaisuwa kuma zuwa ga dukkan iyalin Idrisu Galadima a duk inda muke. Ina mana gaisuwan Krismeti da mu da iyalanmu duka. Ina gaishe da Amelia David, ina gaishe da Mama Sarah Mavira, ina gaisa kawo gaisuwan Krismeti ga Daddy and Mommy Ibrahim Bakari, ina gaishe da Dr. Kefas Leka da iyalan shi, ina gaishe da Habiba Usman mai gida da iyalai duka mai masaukin baki. Ina kawo gaisuwan Krismeti ga dan uwa Joel J. Magani da Edna Musa, Lawas J. Chris, Jerry FM ya Raps, Siya J. Magani. Ina kawo gaisuwa ma Masumi J. Magani, Rinjaya J. Magani. Ina gaishe da Afichik After da iyayenta da ƴan uwanta duka. Ina gaishe da yaro na Jermaya da kin magani wanda aka fi sani da JD. Ina kawo gaisuwar Krismeti, fata dukan ku kun yi Krismeti lafiya da iyalanku. Ina kuma gaishe da ƴan biyun yaro na JD, wato Pastor Daniel Matthias Palong, matashi da yaransu da dangin shi duka. Ina kawo muku gaisuwan Krismeti, gaisuwa daga bakin Briska Das.
Suna na Jimila Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Krismeti ga mamana Rebecca, ƴan uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godiya. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Togoyamba, Fedeyamba, duk kuma nephews ina da nephews ina duka. Ina isa da gaisuwan Krismeti, Ubangiji ya kai mu Krismeti lafiya, ya ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amin, cikin sunan Yesu. Barka da Krismeti.
Sunana Kefas Lamak, daga City ta Iowa, Iowa State, a nan a tsakiyar Amurka da ake kira Midwest, kusa da Chicago. Bayan dubun gaisuwa mai yawa ga duka masu sauraron wannan sakon gaisuwa ta Krismeti, muna ƙara gode wa Ubangiji Allah da wata shekara da muka gani ta Krismeti. Ina miƙa gaisuwa ga masu bi da abokan arziki da ƴan uwa da dangogi gaba ɗaya a faɗin Najeriya ta Arewa, da fatan za mu yi Krismeti a cikin masu rai da lafiya, da kuma cikin koshin lafiya. Ina miƙa gaisuwa ta musamman ga ita mahaifiyata Mrs. Larva Lamarck da dukkan ƴan uwa nake da su a Najeriya tare da ikkilisiyoyi namu na Najeriya a musamman Equa Good News Mr. Ali Equa Church Kadawa Kano da kuma Equa Church Sabon Layi a Tallantan da fatan dukkan ku za ku yi Christmas lafiya ga dukkan masu sauraron wannan gaisuwa ina roƙo a idan da gaisuwa ga dukkan ikkilisiyoyi da kuma mutane da na ambata a cikin wannan sako na ƙara jinjina gaba ɗaya kristoci na Najeriya gaba ɗaya amma kuma dai na nodan Najeriya a ci gaba da ba da gaskiya ga Ubangiji Yesu Almasihu a dogara ga shi kamar yadda muka saba yi ayi Christmas lafiya Allah nuna mana wata sabon shekara kuma na gode
kai ne kadai uli maka sujada kai ne kadai farko mai da karshe kai ne kadai yau ba ma da wani o da mamuti dubai to na gane ala bana kai samu ya beta daga yau ala bana bari girma
Sunana Reverend Akila Adamu muna jihar Ohio a kasar Amerika. A madadin iyali na ina mika sakon gaisuwa zuwa ga mahaifina Jerry Adamu ina kuma gaida ƴan uwana waɗanda suke wurare daban-daban ina kuma gaida kawunnena kamar Shidau daga ya Yakubu Nama Luka Kato da Flibus da Mark ina kuma gaida surukaina kamar su Reverend Likita Musa Hananiya Musa da sauransu ina kuma gaida abokaina da muka a girma tare kamar su Timothy Sherman Levi Tanko Friday Ali Solomon Junior Filimon Luka Ubanduma Helen Saidu da saura da iyalansu duka ina kuma gaida makwabtanmu a kunye kase Jos a fata da tudun wada dukkan inda muka zauna a kasar Jos muna kuma gaida pastoci kamar su Reverend Inua Sajun Goma Chris Daria Samson Muria Ibrahim Kasim Jonathan Obi Caesar Bulus da sauransu na kuma gaida dukkan inda na yi aiki kamar Equa Headquarters Jos Discipleship Unit ko kuma Sashin Almajiruci da kuma Seminary na Kaguru da Jos inda na dinga na yi koyarwa ina gaida dukkan daliban da na koyar da su a wayannan makarantun na san yawancinsu suna aikin ko malanta ko pastoci a wurare daban-daban Ubangiji ya ba ku nasara cikin wannan aikin da kuke yi da kuma yi bikin Christmas. Ina kuma gaida dukkan malamai da kuma wayanda muka yi karatu tare a primary school Anguwar Rimi Kaduna da kuma Rimi College Vocational Training School Makarfi musamman shi Dr. Dahiru Jikanshi Garba Jikanshi wanda har yanzu muna kan ma'amala da shi na kuma gaida dukkan wayanda muka yi makaranta a Government Technical College Malali Kaduna kuma ina sake gaida dukkan mutanen Kwenzum da mutanen Kagoma ina gaida mutanen Kukun Dutse da mutanen Kagoro Ubangiji ya sa muku albarka sannan kuma cikin bukinku Allah ya barkace ku. Ina gaida abokanan aiki na kamar su Reverend Dr. Korosi, Reverend Joseph Njaraba, Reverend Dr. Yunana Tanimu, Professor Kwishio, Reverend Farento, Reverend Eleazar Baba, muna da Reverend Akeju, Reverend Ibrahim Kasim, Reverend and Mrs. Josephine Jauda, Mrs. Rebecca Baba, Mrs. Sarah Abidan, na kuma gaida su director da nayi aiki da su kaman su Reverend Zakaria Salihu, Reverend Chons da sauran mutane. Ubangijin Allah ya albarkace mu ya kuma sa mu yi bikin Christmas lafiya ya kuma sa mu gan Christmas na gaba masu zuwa.
Barkamu, sunana Joseph Shigmut daga Washington DC. Na son iso daga son Christmas ga mama na Esther da tana zama rantiya Jos ga su yan wani na Polycarp Shigmut dake Abuja, yarwata tunan da take Jos, Solomon da shi ke fanshin, da David da Panbis da Planan da Nayon, dukan su ke zama a nan Jos. Na muku gaisuwan Christmas, haka nan na mika gaisuwan Christmas na zuwa ga sarkin ci Lomishi da shi mai girma Charles Sarkin Gindiri, da Senator Joshua Dare, da abokin na Professor Zaka Ayuban da ke Kesuwa University na Jos, haka nan da Architect Jonah Chong da mamansa Mary Chong, haka na isa da Christmas gaisuwa na zuwa ga Ladi Dako, da Margaret Goguin, da Teresa Fanto, da Mama Sheni. Haka nan ke mika duk gaisuwan ma zuwa ga abokina a Pavan Nasarawa da ke Akwanga a Nasarawa, jihar Nasarawa, da duka jama'a da ke cikin jihar Plateau da kasar Nigeria gaba daya. Allah dai ya sa a gama lafiya a Christmas da murna, da wannan murnan da farin ciki a shiga cikin sabuwar shekara na 2025. Allah ya albarkace dukanmu.
Sunana Samuel Sarfiya, gaisuwa ta zo daga Canada. Ina mika gaisuwa ga iyalina a Nigeria, Malam Dan Yaro, Malam Gayus, Malam Steven, Malama Nanlop, Malama Margaret, Malama Esther, a yi bikin Christmas lafiya.
Yesu ya gawe kurasa ya babu ya ce wanda ke da cikin nada ba a duka mutane. Yesu ya gawe kurasa ya babu ya ce wanda ke da cikin nada ba a duka mutane. Abinci are mushi ga mushi,
sunana Emmanuel Sule, ina kawo babban gaisuwan Christmas zuwa ga Reverend da Mrs. Victor Musa, Joshua Sule, Manasse Garba, Gladys Goje, Peter Batimaus, Yunusa Madu, Deborah da Ralph Menegbe. Ayi Christmas lafiya.
Merry Christmas! Gasa congestion Christmas daga Dr. Sally Hood, Elizabeth Garba, Maryland, USA. Muna mika sa congestion Christmas waga mahaifina shi Jeremiah Likita EBC. Ada kuma kauna Mr. Samuel EBC. Na kuma gaida sukane na EBC da Ozzy EBC. Ana da Haruna Atunkura. Jethro de Mary EBC, Honorable Simon de Christy EBC, Andrew de Mary EBC, Teresa de John Manasse. Muna kuma gaye shi kawumu shi Uncle Vincent Osawe de Iyalensa, Mr. Solomon Awasak de Iyalensa, Mr. Setley de Kaneng de Dazi, Reverend Dr. Zachary de Ruth Ibrahim, Mr. Ibrahim de Elizabeth Bakut, da shi kuma Reverend Rabobarde. Sauran abokane mu kuma Dr. and Dr. Mrs. Stephen Daniel, Mr. and Mrs. Donald Weze, da Luca da Dr. Hannah Tuwazo, da Ben da Asta Osawe, Mrs. Deborah Danasa, Mrs. Victoria Zagi, Professor Sam de Christine Nuhu, Evangelist Ishaku Bupwada, Mr. Aliu da Pastor Tori Nepoki, Dr. and Dr. Mrs. Pocock Bupwada, Reverend James Ibu, the Yalensa, na kuma Erwa mo sister Grace Oguntolu, na duka sorang abokane arziki ay Christmas last year, na ku Salihu de Elizabeth Garba.
Hosiana, Ahego mamu jami sina juu miteka, ama moro ni chuba hiro viva hasumba hose.
Lokaci ya bamu damar kawo mu kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe 4 da rana agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 3 agogon Ghana, ku je mu da kashi na 2 kuma na ƙarshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mu yi sallama, bari mu miƙa gaisuwar fata alheri ga dukkan masu sauraron mu. Ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga ƴan uwana Nehemia da Mika Gata da iyalansu, Salamatu Ijimbe da iyalanta, Samuel Garbadas da iyalansa, Malam Sila Auta da iyalansa, Levi Barka Hassan da iyalansa, Vashti da Alisa Daniel da ƴan uwansu duka, iya da iyalanta duka a Jimeta Yula. Husaina Akila Banshika da danginta, sai kuma dangi duka a Jos, da zuriyar gata baki daya malumfashi da kuma zuriyar Idris Adas, gaisuwa ta musamman ga ambassador Sam Jimba da iyalansa, Mr. Mrs. Obadiah Tomdet, Victoria Magid, Gladys Zaya, Ilya Mamman Professor Grace Estrom, Reverend Likita Mantau da iyalansa, zuriyar uwar yaya a gidan dan birnin malumfashi, Miljab Abraham, Bazata International Ladi Big John, Honorable Sunday Abdu, Dr. David da Christy Shweda dangin su duka, Ishaya da Laraba Kure, Reverend da Professor Fumi Faramalum, Reverend Dr. and Mrs. Bakar Ibrahim, Reverend Dr. Barje Mai Gadi, Reverend Dr. Samuel Kunhiop da iyalansa duka, Professor Mrs. Christy Bess da iyalanta, Phoebe Kabruk da iyalanta, Dr. da Mrs. Peter Shehu da iyalansu, Madam Ene Ede da kuma dukkan ƴan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambata da ɗaya-ɗaya ba. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Malama Fiona da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu Mai Tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Allah ba mu lafiya ƙasashen mu, ya rufa mana asiri, ya kuma sa mu gama da duniya lafiya.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas Day.